بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي 22 ga watan Jumada al-Akhira, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417, wanda ya daidai da 3 ga watan November 1996. Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani har yanzu bai gushe ba a cikin wannan littafi nashi, ya ne mana bayani game da cewa haramun ne a yi wa kafiri sallar gawa, haramun ne a yi addu'ar Allah ya wa kafiri gafara, kamar yadda yake haramun ne a yi wa ainihin kafiri addu'ar Allah ya ji ƙanshi. Da kafiri, da mushriki, da munafiki, Kirista ne ko ba Yahudi ko ba maguje, duk baki ɗaya ya nuna waɗannan abubuwa haramun ne saboda ayoyi da ya kawo da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda muna cikin ainihin hadisi na 3 da ya kawo a ƙarƙashin wannan matsala ne lokaci ya ƙure mana. Don haka sai mu ce wa an Ali radiyallahu anhu qala, Aliyu Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce sami'tu rajulan yastaghfiru li abwayhi wa huma mushrikani, naji wani mutum yana wa iyayen shi roƙon gafara, alhali iyayen nashi sun mutu suna mushrikai. Fa qultu, ni Aliyu sai nace tastaghfiru li abwayka wa huma mushrikan, kake roƙa wa iyayen naka guda biyu gafara alhali sun mutu suna mushrikai? Wa qala, sai wannan mutum yace alaysa qad istaghfara ibrahim li abihi wa huwa mushrik, ba annabi ibrahim ya roƙa baban shi gafara ba alhalin baban shi ya mutu mushriki? Qala, sai aliyu yace fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai naje na fada wa annabi cewa ga wani mutum yana roƙa wa iyayen shi gafara alhali sun mutu suna mushrikai, kuma nayi mai magana yace wai annabi ibrahim ma ya roƙa wa mahaifin shi gafara. Fa nazalat, sai aya ta sauka. Kun ji bambancin zamanin annabi da yanzu kenan. Da zarar mas'ala ta faru sai Allah ya saukar da aya. To a yanzu kuma fa, idan mas'ala ta faru yaya za a yi? To duk abin da ake bukata Allah ya gama bayanin shi a cikin shekara 27 din nan manzon Allah ya sharhin shi, babu abin da ya rage. Da 3, shekara 23, manzon Allah ya yi sharhin waɗannan abubuwa, ba abin da ake bukata sabo. Addininka gaba ɗaya ya tsaya a kan abin da ainihin aka saukar wa annabi daga sanda ya shekara 40 ɗin nan zuwa sanda ya rasu yana shekara 63. Duk abin da ya ƙetara wannan na addini, to sunan shi bid'a, sunan wanda ke yin wannan abu ɗan wuta. Allah ya kiyaye. Fa nazalat, sai aya ta sauka, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bai halatta wa annabi da duk waɗanda suka yi imani ba su roƙa wa mushrikai gafara, ko da mushrikan nan danginsu ne na kusa. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan al'amari ya bayyana gare su cewa waɗannan mushrikai fa 'yan wutar jahimu ne. Yaya ake a gane wane ya mutu a ce wane ɗan wuta ne? Shine a san cewa ya mutu yana mushriki ko kafiri, ita ce alamar da ake ganewa. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه, اي النبي ابراهيم ما da yace zai roƙa wa mahaifin shi gafara alƙawari ne yayi lokacin da yace la astaghfiranna laka, zan roƙa maka gafara, wama amliku laka min allahi min shay, amma fa ban mallaka maka komai naga daga gafara din, ba zan da iya roƙa ba, amma ba lalle Allah ya maka ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shine falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da annabi Ibrahim ya gane cewa mahaifin shi maƙiyin Allah ne, tabarra'a minhu, sai annabi Ibrahim ya barranta daga mahaifin shi, bai sake mishi addu'a ba. Shi yasa can cikin Alkur'ani Allah ya ce laqad kana lakum fi ibrahima walladhina amanu ma'ahu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu, ku yi kyakkyawan koyi da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi. To Allah ya farlanta mamin ne mai koyi da annabi Ibrahim da waɗanda suke bin addinin shi. Da Allah ya gama wannan bayani sai ya ce illa qaula ibrahim, wajen barranta da kafirai da annabi Ibrahim yayi, yace bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, da kiyayya daga ba sun bayyana tsakaninmu da ku har abada. To sai Allah yace mi koyi da annabi Ibrahim da sauran mu'mine akan haka, amma sai yace illa qaula ibrahima, sai dai maganar da annabi Ibrahim yayi wa mahaifin shi cewa zai roƙa mai gafara. Wannan kakui koyi da annabi Ibrahim anan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka Allah madaukakin sarki yace inna ibrahima la awwahun halim, lalle annabi Ibrahim mai yawan kukan bakin ciki ne saboda mutuwar uban shi akan kafirci, amma kuma halimun mai dangana ne akan abin da Allah ya kaddare shi. Shine Allah ya kaddara mahaifin shi mushriki ne, shi kuma ya zama khalilur rahmani kenan. Akhrajahu an-nasa'i, ajiya mun kawo wani dalili na wannan ainihin sauka aya dangane da al'amarin Abu Talib. Muhammad Nasiruddin al-Albani ya mana bayani akan cewa babu karo akan haka, domin aya daya takan iya sauka so biyu ko fiye da biyu. Duk wanda ya ilimi a cikin ulumul Qur'an ya san wannan abu mai yuwa ne. Aya daya akan iya saukar da ita so biyu ko fiye da biyu. To dan haka wannan aya, tunda an samu wannan sababin nuzul daban da kuma wannan ainihin sababin nuzul, shikenan tunda duk sun inganta sai a ce ai wannan ya nuna ya sauka ne akan kowace mas'ala da ta faru. Mun fahimci wannan ko? Wani fanni ne cikin ilimin ulumul Qur'an, ma'rifatu asbabin nuzul, sanin dalilin saukar ayoyi. Ka rinka bincika, saboda wannan zai haskaka maka wajen fahimtar ma'anar aya din. Akhrajahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 286, wa Tirmidhi da Tirmidhi a cikin mujalladi na 4 shafi na 120, wa hasanahu Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa. Wa Ibn Jaririn da Ibn Jaririn al-Tabari a cikin mujalladi na 11 shafi na 28. Ajiya muka fara bayani dangane da Ibn Jarir akan takhrijin da yayi, to amma ba mu bayyana wannan littafi ba a yadda muka saba da al'adar bayani akan littafai. Shi tafsirin Ibn Jaririn al-Tabari shine tafsiri mafi inganci wurin ainihin malaman ahli sunna, saboda tafsiri ne wanda yayi shi bil ma'thur. Ibn Jaririn idan ya kawo aya ta al-Qur'ani sai ya ce haddathana fulan, ya kawo hadisi. In ya kawo hadisi zai kawo maka shi wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, ko daga wani sahabi, ko daga wani tabi'i, wanda zai fassara ko yi bayanin wannan aya ko kuma wannan kalma ko kuma wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi wannan aya. To don haka malaman ahli sunna sai suka gabatar da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari wajen dukkanin wani tafsiri da ke ainihin ƙarƙashin ahli sunna wal jama'a. Ibn Jarir al-Tabari tafsirin shi shine mafi inganci, yana yin tafsiri ne bil riwaya, ya kawo yana fassara ainihin hadisi da ma'ana Qur'ani da wasu hadisai. To yana kawo hadisai da isnadin shi. To tambihi kaɗai da zamu yi wa mutane shine, in ya kawo hadisan baya takhrijinsu, baya cewa hadisi kaza ya inganta ko hadisi kaza bai inganta ba, me yasa? Liktifa'ihi bi iradihi lil isnad, saboda yana kawo isnadi. Malaman da idan suka zo suka kawo maka hadisi da isnadin shi sai su shiru, saboda sun san duk wanda ya isa ya bude wannan littafin yana karanta isnadin ya san ya inganta ko bai inganta ba, saboda su lokacin suna yin dirasa, suna yin darasi ne akan ainihin rijal, mazajen da ke ruwaito hadisi, duk zaka san su gaba daya. Saboda haka da kaga Muhammad ibn Ishaq sai ka ce Muhammad ibn Ishaq hadisin shi hasan ne, amma in qala haddathana, in ya fito qarara ya ce haddathana, amma in yace an, to hadisin shi da'ifi ne. Dan me? Li'annahu kana mudallisan, saboda mudallis ne. Abdullah ibn Lahi'a al-Qadhi al-Misri al-Maliki idan ya ainihin ruwaito hadisi, to sai a ce wannan hadisi nashi da'ifi ne. Limadha? Likhtilatin kana fi aqlihi fi akhir hayatihi illa riwayatihi an al-abadilati salasa. Duk inda kaga Abdullah ibn Lahi'a yace haddathana ko an, matikar ba daga Abdullah ibn Wahab ko Abdullah ibn al-Mubarak ko Abdullah ibn al-Muqri, matakar ba ɗayan waɗannan uku ne malaman nashi ba, to hadisin shi sai a watsar da shi ya zama da'ifi. Ɗaliban shi ɗaliban shi in ba waɗannan ba. Dalilin abin da ya sa, saboda gidan shi ya ƙone, littattafan shi suka ƙone, ya zama babu inda yake komawa in hadda ta rikice mishi, ya iya tantance cewa haƙiƙanin al'amari ga yadda abin yake. To wannan rikici da ya samu a cikin ƙwaƙwalwar shi, sai ya sabbaba mishi babu yadda za a yi ainihin a iya tantance ya kiyaye abin da ya karanto wurin malaman shi ko bai kiyaye ba. To wannan matsalar ta same shi a ƙarshen rayuwar shi ne. To waɗancan ɗalibai nashi guda uku sun yi karatu a wurin shi ne a farkon rayuwar shi kafin ya fada wannan rikicin. Amma bayan haka duk wani ɗalibi da kaji ya ce haddasana Abdullahi ibn Lahi'a ko an Abdullahi ibn Lahi'a, in ba waɗannan guda uku ba, to sun yi riwaya wurin shi ne bayan da wannan matsalar ta same shi. Dan haka malamai sai su condemn din riwaya. To haka malaman hadisi suke bin kowane malami ɗaya sai sun tsefe shi fas, ɗaliban shi da malaman shi da ƙwaƙwalwar shi da hankalin shi da mutuncin shi, sai sun tace komai nashi. Fajazahumullahu anna khaira. To shine a takaicen takaitawa bayani kenan game da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari. Tafsiri mabi da shi wajen ainihin kyau da inganci shine tafsirin al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir yakan kawo da isnadin shi musamman hadisan da suka zo cikin Bukhari da Musnad na Imam Ahmad, yakan kawo su. Hadisan da basu inganta ba yakan zo yayi takharijin su daya bayan daya daya bayan daya. Sa'annan kuma yana kokarin tace Isra'iliyat, kissoshi waɗanda suka zo daga ainihin Yahudawa daga Bible, waɗanda suke da muni yakan ainihin yi bayani game da su. Ina fatan mun gane wannan. Sa'annan al-Imam Ibn Kathir yakan ainihin kula da mas'ala ta aqida ta salaf. Sa'annan yakan kula da mas'aloli na fiqhu. Shafi'i ya ce kaza, Abu Hanifa ya ce kaza, Maliku ya ce kaza. Yakan dan tattabo wannan kadan kadan. Idan isnadi ya fi karfin shi, wani lokacin sai ya koma gurin malamin shi kuma sirikin shi Al-Hafiz Al-Mizzi, ya tambaye shi sai malam ya ce ai wannan isnadi ya inganta kamar yadda Imam Tirmidhi yake, ko kuma wannan isnadi bai inganta ba. To dan haka malamai suna gabatar da shi. To sai tafsirin Al-Imam Al-Qurtubi. Tafsirin Al-Imam Al-Qurtubi shi kuma yana da ainihin mas'ala game da masailul fiqhiyya da yake kawowa. In ba ka kware ba, ƙarshe kuma zai zo zai ainihin zirma ka. Don wasu mas'alolin wani lokacin zai mara wa malikiya baya ne kai tsaye. To wani lokacin abin da ya ja shi ga haka shine yakan kwanta jikin Ibn al-Arabi a ƙarƙashin ahkamul Qur'an ɗin shi. Ibn al-Arabi kuma muqallidun muta'assibun jiddan bi madhhabihi al-Maliki, yana da ta'assubanci da taqalidanci da madhhabin shi na malikiya. To sai ka zama ƙwararre tukuna. In ba haka ba, tafsirin Imam al-Qurtubi akwai fa'idoji da yawa a cikin shi, amma kuma zai iya yawo da hankalinka wani lokacin in baka fahimta ba. Sa'annan wani lokacin yakan kafa hujja da wasu hadisai ko wasu maganganu waɗanda yake yakan buƙaci shi kanshi, sai ya koma wurin malamin shi Abul Abbas Al-Qurtubi ya nemi da ya tace mishi. To wani lokacin kuma ba zai koma malam ya tace mai ba, shi kuma ba zai tace ba, sai ya bar maka su haka, wajibi kai kuma ka je kai bincike kenan. To shi yasa waɗannan tafasiru dai irin su ya cancanta da a ɗibo ana karantawa. To kuma mutane karatun su bai kai nan ba, dan haka dole su zo kuma suna karanto tafasir jallalaini da makamantansu, waɗanda su kuma hadarin da ke cikin wannan ya fi kuma hadarin da ke cikin waɗancan kafta kafta. To ashe in an fahimci haka, kafin ka zauna ka zama malamin tafsiri kana fassara Al-Qur'ani, sai kafaka ta yi zurfi a cikin ulumul Qur'an, ta yi zurfi a usulul fiqhi, usulul hadith, lughal arabiyya, sa'annan al'amarin da ya shafi hadisin shi kanshi da kuma fiqhu. Sa'annan sai ka kware game da lughal arabiyya. Sa'annan sai ka yi zurfi wajen sanin aqidar salaf da kuma sauran al-firaq adh-dhalla, kungiyoyi batattu na cikin musulunci, duk sai ka kware a kansu. Inda za a bi waɗannan ƙa'idojin wajen tafsirin Al-Qur'ani, to da kaga cewa al'amari ya zama ainihin wato mai kyau game da fassara Al-Qur'ani. Amma kowa sai naɗi ya rike jallale ne, shikenan a zo a yi tamsiri. Shi yasa kaga ake ta lalata tunanin mutane. Allah ya kiyaye. Wal Hakim da al-Imam al-Hakim shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Mustadrak mujalladi na 2 shafi na 335. Wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin lamba hadisi na 771 da lamba hadisi na 1085. Wa siyaqu lahu, lafazin wannan hadisi da aka kawo anan na al-Imam Ahmad ne, li'anna adh-dhamira huna ya'udu ila aqrabil ism isna wa siyaqu lahu ay li Ahmad. wa isnaduhu hasanun, Albani yace isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne. Wa qala al-Hakim, amma al-Imam Hakim sai yace sahihul isnad, isnadin wannan ainihin hadisi mai inganci ne. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ya muwafaqa da Hakim. To kuma sai Albani ya shiruto ya yadda kenan, in ya yadda kuma kamar ya warware magana shi kenan. Shi ya ce hadisin isnadin shi hasan ne, shi kuma Hakim ya ce sahihul isnad, Zahabi ma ya goyi bayan shi, kuma Albani ya shuruto, shurudin shi ya nuna ya yadda kenan. To in kuma ya yadda da hukuncin Hakim da Zahabi, to kuma ya warware nashi hukuncin kenan? A'a, magana ce ta ilimi Albani yake yi. Shi da ya ce wannan hadisi hasanun ne, ya isnadin hasanun li zatihi, ma'ana wannan ainihin isnadi shi kanshi to mai inganci ne. Hakim kuma sai ya samu wani isnadi ya ainihin tarkata hadisan, sai ya fitar da hukuncin waɗannan ainihin isnadai gaba ɗaya a ƙarƙashin wannan isnadi guda ɗaya, sai ce sahihun, ai sahihun li ghairihi hasanun li zati. Abinda Hakim yake nufi, sahihun li ghairihi, in an tattara hadisai hasan hasan hasan, an tattara su za su zama sahihun amma bil majmu'i li ghairihi, idan ku an ware shi shi kadai zai koma hasanun. Dan haka tsakanin magana Albani da Imam adh-Dhahabi da Hakim babu sabani, su suna hukunta dukkan hanyoyin hadisin ne sahihul isnad, shi kuma yana hukunta wannan hanya guda daya yace isnaduhu hasan. Mun fahimta? Dan haka babu ta'arud. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace wa hadha al-istighfar, wannan roƙon gafara da aka bada labari game da Annabi Ibrahim, innama huwa ma hakahu Allah ta'ala fi awakhir surati Ibrahim anhu, bayaninta ya zo ne a ƙarshe-ƙarshen surati Ibrahim, inda Allah ya bamu labarin inda Annabi Ibrahim din yake roƙa mahaifin nashi gafara din. To mu bambanta larabcin, in aka ce awakhir, in aka ce awakhir da akhir akwai bambanci? Awakhir ƙarshe-ƙarshe, akhir ƙarshe, akwai bambanci? Ƙarshe-ƙarshen surar to ba can ƙarshen ta ba kenan, amma akhir sura to ƙarshen surar. To sai yace fi awakhir surati Ibrahim, a ƙarshe-ƙarshen sura Ibrahim, Allah ya bamu labari anhu game da abinda Annabi Ibrahim yace. Annabi Ibrahim yace rabbana ghafirli, Allah kai mun gafara, waliwalidayya, Allah kai gafara ga iyayena, walil mu'minina, Allah kai gafara ga mu'minai baki daya, yauma yaqumul hisab, ranar da za a tsaida hisabi, Allah ka gafarta mana baki daya. To wannan ita ce roƙon gafarar da Annabi Ibrahim yayi. To wannan roƙon gafara Annabi Ibrahim ya yi ta ne a lokacin bai san cewa mahaifin shi ya mutu akan kafirci ba. Daga baya da ya gane mahaifin shi ya rasu akan kafirci, shine tabarra minhu, yadda za a hada ayoyin kenan, sai barranta mishi. Wa kad zakara al mufassiruna anna hadha ad du'a minhu kana ba'da wafati abihi wa ba'da hijratihi ila makkah. Malaman tafsiri sun ce wannan addu'a da Annabi Ibrahim ya yi wa mahaifin shi bayan mahaifin nashi ya mutu ne, kuma bayan shi Annabi Ibrahim ya yi hijira daga wannan ƙasa tasu ya koma makkah. To Annabi Ibrahim ya je ne wa mahaifin nashi addu'a saboda bai san ya rasu akan kafirci ba. Kai yashhada bidhalika siyaqul ayati allati waradat fi akhiriha al-ayatul madhkura, saboda wannan ainihin lafazin ayoyin da suka zo kafin ainihin wannan da aka faɗi din, dan ya tabbatar da ainihin wannan aya din. Ma'ana ayoyin da suka zo a ƙarshen wannan ayar da aka kawo, lafuzansu suna tabbatar da ainihin cewa Annabi Ibrahim ya roƙa mahaifin nashi ainihin gafara. To yaya za a ɗauki wannan aya sai a ce Annabi Ibrahim ya yi wannan addu'a ne bayan mutuwan mahaifin shi, amma kuma a lokacin shi Annabi Ibrahim ya yi hijira baya ƙasar, kaga bai san da labarin mutuwar mahaifin ba kenan, sai je ya ci gaba da roƙa mahaifin gafara, alhali ashe mahaifin ya rasu. Wa ala zalika fayanbaghi an yakuna at-tabyin al-madhkur fi ayati al-istighfar innama kana ba'da wafati abihi aidan. To akan haka sai a ce wancan bayani ma da Allah ya mishi na cewa mahaifin shi din nan ya rasu a cikin ayar nan ta roƙon gafara wanda ya wuce, sai a ce shi ma yayi ne, Annabi Ibrahim yayi wannan roƙon gafara ne bayan da mahaifin nashi ya mutu har wa yau. Wa kana zalika bi ilamillahi ta'ala iyahu. To ya akai Annabi Ibrahim daga baya bayan mahaifin nashi ya rasu bai sani ba, shi yana ce yana ta roƙa mai gafara, ya akai ya iya ganewa? Shine sai aka ce wannan ya faru ne ta hanyar Allah ya sanashe shi cewa kai da kake ta roƙa mahaifin nan naka gafara fa, to ba fa yana nan da ranshi bane ya riga ya mutu akan kafircin nan dan haka sai ka dakata daga wannan abu da kake wa kad akhraj ibnu abi hatim ya fitar da ainihin wato fassara kunga ibnu abi hatim al imamu abdurrahman kenan abdurrahman shi mahaifin shi babban malami ne shine ainihin abu hatim arrazi da shi da ainihin abu zur'at arrazi abokan juna ne malaman su daya sun yi yawon neman ilimi tare to sai zama lokacin da su suka tafi lokacin yawon neman ilimi yana da wahala za ku shiga jirgin ruwa za ku ainihin tafiya kasa yace sun taba yin tafiyar da sai da ya zama su uku suke tafiya za su je jiyo hadisi sai da biyu daga cikin su suka fadi su mammu daya daga cikin su ne ya dan tashi ya rarrafa ya cire rigar shi yana daga wasu masu jirgin ruwa suka tsaya suka dan yayyafa wa sauran ruwa suka tashi tafiya suke a kasa kawai za su je koyo hadisi to da suka gama tattara hadisan kuma suka dawo kasar su rai sai zama kuma sun tsufa rubutu ba zai yi duk abin da aka ji wadannan a iya rubuta ba an tsufa an wahala to sai suka zaunar da wannan Abdurrahman dan su kenan sai suka yi ta dura mai wannan ilimi shi da yake da kuruciya shi kuma sai ya ta rubutawa sai zo yayi tafsiri sannan kuma ya zo ya ainihin sake littafi al-jarh wa ta'dil sai ka ji ya ce babana ya ce kaza malam dan malam kenan na'am to shine yace wa kad akhraj ibn abi hatim dan gidan abu hatim ya fitar bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci kama qala suyuti kama yadda suyuti ya fadi fil fatawa a cikin littafin shi al-hawi lil fatawi sunan littafin kenan an gane ko a cikin juz'i na biyu shafi na 419 an ibn abbas daga ibn abbas qala abdullahi dan abbas yace ma zala ibrahim yastaghfiru li abihi hatta mata annabi ibrahim bai gushe ba yana roƙawa mahaifin shi gafara har mahaifin nashi ya rasu falamma mata lokacin da mahaifin annabi ibrahim ya rasu tabayyana lahu sai bayani ya je ga annabi ibrahim annahu aduwullahi cewa mahaifin nan nashi makiyin Allah ne falam yastaghfir lahu sai kuma annabi ibrahim bai ci gaba da roƙa mai gafara mun fahimta ko to kaji yadda matsala ainihin ta faru to game da al-Imam Suyuti Allah madaukakin sarki ya ji kanshi al-Imam Suyuti babban malami ne wanda ya rayu a cikin karni na 10 al-Imam Suyuti a cikin karni na 10 ainihin ya rayu ya mutumin kasar Misra ne babban malami ne mahaifin shi ya haife shi sai zan yaro su ya bar shi ainihin da kudi waɗanda suke masu yawa to sai aka waye gari mahaifiyar shi ta mara mishi baya akan ainihin yayi karatu to wannan karatu da yayi da yazo sai ya fara ainihin rubuce abu na farko da ya fara shine ya fara tafsirin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to yayi karatu a dukkan kusan fannoni na ilimi ba wai na musulunci ba kawai dukkan fannoni ba sai karatu na musulunci ba har game da darussa na rayuwa game da physics chemistry abinda kawai ya kawo Suyuti mas'ala a rayuwar shi ta ilimi shine mathematics Imam Suyuti yace dukkan fannoni na ilimi babu inda Allah bai mishi nasara da budi ba sai dai mathematics bai iya shi ba bai iya lissafi ba amma abinda ya shafi geography physics chemistry biology duk waɗannan yayi rubutu akai sa'annan aka dawo musulunci Qur'ani yayi tafsiri akai ya tafsirin jallalaini dama abin da yasa ake ce mishi jallalaini shine jalaluddin al-mahalli da kuma jalaluddin as-suyuti jalaluddin al-mahalli wani babban malami ne sai ya fara tafsiri ya zo cikin suratul kahfi sai Allah ya mai rasuwa aka ce yanzu wa zai iya ci gaba da wannan aiki imamu suyuti yana saurayi sai ya ce shi zai ci gaba aka ce lokacin har sai da mahaifiyar shi ta kwabe shi kai manyan malamai in ka shiga ka san tsofaffi da tsoro za su yi maka baki za su yi maka kaza yace zai iya ba wani abu kawai sai ya dauka sai ya karasa to haduwar su biyu wannan jalaluddin sun hadu sun yi tafsiri da yake nan shi yasa ake ce mishi tafsirul jallalaini mun fahimta ko to kamar yadda muka yi bayani akwai matsaloli da yawa a cikin wannan tafsiri waɗanda wajibi ne sai an tsaya a ilmanci an tace su mu muna da tafsirin jallali wanda an ba an gyaggyara waɗannan kurakurai da ke ciki duk an bayyana su a shimfiɗar littafin a ce aya kaza malamin ya ce kaza amma wannan magana kuskure ce saboda kaza ni ina da wannan a gurina. to wannan masala kenan. To Imam Suyuti sai ya tashi kowanne fanni sai da ya rubutu akai akan Qur'ani ne sai da ya tafsiri, bayan yayi wancan din da ya cika sa sai zo ya littafi Ad-Durrul Mansur fi at-Tafsir bil Ma'thur, yayi shi a cikin mujalladi 8 juz'i 16. To amma wannan tafsiri na Suyuti yana dauke da masaloli waɗanda su ma sai ka sa ido akai. Don me? Don zai kawo aya, in ya kawo aya sai kokarin fassara wannan aya da wasu hadisai da kuma maganganun sahabbai. To baya takharijin su, ba zai kawo isnadi ba, kuma ba zai kawo ainihin cewa ƙarshe wani ne ya fitar da shi ko ya inganta ko bai inganta ba. To dan haka sai kai a hankali. Mun fahimci wannan ko? Misali, yana daga abin da Suyuti ya nasabawa Abdullahi dan Abbas, wanda wannan magana kuma al-Imam Ibn al-Qayyim ya kakkabe ta tuni a cikin littafin Zadul Ma'ad, cewa wai Abdullahi dan Abbas na daga cikin mutanen da suka bada fatawar halaccin mutun ya sadu da matar shi ta dubura. Kaje ka dauki littafin Zadul Ma'ad, ko kuma in baka da shi dauki littafin At-Tibb an-Nabawi, inda Ibn al-Qayyim yake magana akan jima'i, yace wannan magana da aka nasaba ga wannan ɗaya daga cikin sahabbai kuskure ce, ba ta da asali daga wannan sahabin. To in baka yi hankali da irin waɗannan maganganun ba, to Suyuti zai kai kai barka. Mun fahimci wannan ko? To sa'an nan ya zo ya yi littafi kuma Al-Jami'ul Kabir, ya zo ya yi littafi kuma Al-Jami'ul Saghir, wanda ya shardanta wa kanshi cewa ba zai kawo hadisi ba sai wanda yake ya inganta, amma duk wani hadisi da makaryaci ya ruwaito ba zai ainihin kawo shi ba. Sai gashi an zo an samu mawdu'an hadisai a cikin wannan littafi nashi sun fi 2000. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zo ya hada waɗannan littafai da Al-Jami'ul Saghir din da Al-Jami'ul Kabir din, ya hade su baki daya, ya ainihin fitar da Sahihul Jami'ul Saghir da Dha'iful Jami'ul Saghir. A cikin dha'ifin sai da ya fitar da hadisi 4,650 da wani abu tsakanin dha'ifi da mawdu'i. To wannan kenan, dan haka sai kai a hankali. Yazo kuma ya rubutu game da mustalal hadis, yazo gashi nan rubuce, to shine yana da fatawa wadda ita ce zamu zo zamu bayani akan ta yanzu. To Suyuti dai yayi rubuce, Allah ya ji kanshi, amma malaman hadisi suka ce Suyuti Hatibul Laili, miyo ice da daddare ne. Malamai suka ce kai Hatibul Laili ne, miyo ice da daddare ne, ma'ana wanda yake zuwa yake yo ice da daddare, zai tsunko darbejiya, zai tsunto ganyen kargo, zai tsunko kowane tarkace har ya zo a sa abin da in aka sa a wuta ma in wani ya shaka zai faɗi. To ai kun gane abin da ake nufi, Hausa ce aka yi, magana ce aka yi, me yau ice da daddare, ma'ana kowace hayaniya tarkatowa yake ya kawo. An fahimci wannan da kyau ko? To sai ya zo sai ya littafi Al-Hawi lil Fatawi, wasu ƴan littattafai nashi ƙanana aka harhaɗa da kuma wasu fatawoyi nashi sai aka buga su a cikin juz'i 2 haka. To wannan littafi nashi akwai alkhairi da yawa a ciki, akwai kuma akasin haka da yawa a ciki. To daga cikin shi ne na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nakalto, zaka ga Suyuti zai a cikin wannan littafi yana da ainihin yar risala da yayi akan carbi, ya rinka kawo falalar carbi duk baki daya hadisan banza ne da ƙarya da tatsuniya ya rinka tarkata a ciki, har da wani carbi na wani shehu saboda karama, shi da kanshi ma yake tasbihin carbin, da kanshi yake tasbihin yake juyawa da kanshi saboda karama. To duk irin wannan ban kaurar da hayaniya, shi yasa siyan littafi a kasuwa kaje kace zaka yi nazari, wallahi al-azimi sai malaman hadisi sun maka jagoranci. In ba malaman hadisi ba, duniyar ilimi ba waɗanda suke tace maka littafi, a ce littafi kaza littafi ne mai kyau sai dai kaza, littafi kaza littafi ne mai kyau sai dai kaza. Don Imam Shafi'i yana cewa aballahu an yutimma illa kitaba, Allah bai yadda kowanne littafi ya cika 100% ba sai littafin shi kawai. In ba littafin Allah ba, babu wani littafi sai an samu abin da ya halatta ɗauka ciki, sai an samu wanda bai halatta ɗauka ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Kuma waɗannan maganganu da ake, ba ana nufin kashe gwiwarka ne daga mallakar littafi ɗin ba, a'a ana ce maka ne ka mallaka, amma kuma ka ji abubuwa a ilmance don kakka runguma cewa waɗannan duk abin da ka gani a rubuce ɗin nan to kamar wahayi ne ya zo daga saman bakwai, a'a akwai kuskure a ciki, akwai daidai. To inda suka yi kuskuren shi ne ka'ida cikin aqidar Ahlus Sunna, sai a ce Allah ya ji kansu. Inda suka ainihin yi daidai, sai a ce Allah ya ninka ladansu ya saka musu da alheri. قال النووي الامام النووي رحمه الله تعالى الله مدوكين سركي يجي كانشي يا فدي في المجموع اتكل لتافن شي المجموع شرح المحضر mun yi bayani a karatuttukan mu na baya game da waɗannan littafai. Abin da yasa waɗannan littafai dole ne yanzu ne aka fara jin sunan su ma a ƙasashen mu. Da sai Jawahirul Ma'ani, sai Yaqutatul Farida, duk sai littafan da suke kawo sharri da bankaura ake ji a ƙasashen mu. To yanzu tunda ana karanta mutane littafai na hadisai da kuma ainihin abubuwan da suke alheri ne, to sai kuma a rinƙa wayar musu da kai game da shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa ko ga kowane littafi aka zo sai an aje lamba a wurin an yi bayani ɗaya bayan ɗaya don mutane su zama akan basira game da littafan addinin musulunci. To al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi Al-Majmu'u Sharhul Muhazzab a cikin mujalladi na 5 shafi na 144 da kuma shafi na 258, Al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace: As-salatu 'ala al-kafiri, yi wa kafiri sallar gawa, wa du'a'u lahu bil maghfira, da kuma yi mishi addu'ar Allah ya mishi gafara, haramun, wannan abu haramun ne bi nassil qur'ani wal ijma', da nassin al-qur'ani da kuma ijma'in dukkan malaman musulunci. An fahimci wannan magana da kyau ko? Kafiri in ya mutu ba a mai sallar gawa, yi mishi addu'ar Allah ya ji kanshi, wannan ijma'in malaman musulunci bayan nassi na al-qur'ani suka ce ainihin haramun ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan waɗannan hadisai da ayoyi da kuma ainihin magana ta al-Imam an-Nawawi da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo, sai yake qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai nace to sai kowa ya karkada kunne ya saurari wannan maganar. Ka gwada da addu'a da aka yi ta ainihin kafirin Onitsha, sarkin Arnan Onitsha Zik, addu'ar da aka yi mishi, to ka gwada da wannan maganar da Albani zai yi. Wannan magana ya yi ta yau fiye da shekaru 40 da suka wuce. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ce qultu, ni ko sai na ce wa min zalika ta'lamu khata'a ba'd al-muslimin al-yawma min at-tarahhumi wa at-taraddi ala ba'd al-kuffar. Daga wannan bayanai da muka kawo maka Qur'ani da hadisai da maganganun malamai, zaka san kuskuren wasu daga cikin musulmi a yau waɗanda suke cewa Allah ya ji kan wasu kafirai, kuma suna roƙon ma wai Allah ya yarda da waɗannan kafirai. Wa yaksuru zalika min ba'd ashabil jara'id, yace musamman ma masu gidajen jaridu sun fi yin haka. Kafiri ne ya mutu wai tunda da tsohon shugaban kasa ne, sai a sa ta hoton shi da tambarin shi, ana mishi obituary, Allah ya ji kan shi kaza kaza. Wal mujallat, da kuma masu sai da mujalla. Muhammad Nasiruddin al-Albani al-Muhaddith al-Mu'asir yace wa laqad sami'tu ahada ru'asa'il arab al-ma'rufin bit-tadayyun yatarahhamu ala sattali, yace naji wani daga cikin shugabannin larabawa ma wanda wai ake cewa ai yana da kula da addini, naji shi yana cewa Allah ya ji kan sattali ash-shiyu'i, wani dan communist ne, alladhi huwa wa madhhabuhu min ashadd wa aladd al-a'da'i ala ad-din, wanda shi wannan satalib din nan dan communist da shi da madhhabin shi addinin shi sun fi kowa tsananin kiyayya da gaba wa addinin musulunci. Amma kuma sai naji wani shugaban Laraba ya nemi shi addu'a Allah ya ji kan shi. Mun fahimta jama'a, wai siyasa ce yayi, ai siyasa, siyasan mulki ce, wai dole ne kai in ka je Ingila za a kai ka kaburbukan wasu manyan arna, zaka je ka cire musu hula, ka yi minti ɗaya ka yi shuru, haka wai kana jimamin arna sun mutu, haka wai siyasa ce saboda ka yi wa ƙasa ka aiki. Wai hubbul watani minal imani, hadisin tsinannu kenan, hubbul watani minal imani, wai san ƙasa yana daga imani. Wannan hadisi ƴan mulkin mallaka ne suka bada kwangila aka kaga musu shi, wai san ƙasa yana daga cikin imani, ba hadisi bane. Allah ya kiyaye. To ka gani dama haka abin yake, sai ka ji ana cewa ai wane yana da riko da addini, sai ka je ka same shi, sai ka same shi tan tagariyar jahili ne, bai ma san addini ma balle ya rike shi. To gashi dai wannan kamar yadda Albani yake ba da labari, ana yaban shi cewa ai yana da riko da addini, sai gashi ne wa kuma ƴan communist addu'a. Ƴan communist su kwata kwata ba su yarda da kowane addini ba gaba daya. Rayuwa ce wadda take kawai secularism, babu addini a cikin wannan rayuwar. Ilmaniya za a cire addini gaba daya, a ce addini bai da magana kawai. Mun fahimta? To amma irin wannan ya mutu kuma sai ji wani yana cewa Allah ya ji kanshi. Sai yake cewa wa zalika, Albani yace inda naji wannan magana kuwa, fi kalimatin alqaha ar-ra'isul mushar ilayhi, game da wani jawabi ne da shi wannan shugaban kasa na Larabawa ya ainihin gabatar wanda ainihin bi munasabati wafatil mazkur a lokacin da shi wancan kafiri Sattalin ya rasu uvi'at bir radio yace a gidan radio aka sa wannan naji Muhammad Nasiruddin Albani ke wala ajaba Albani yace babu mamaki dan an ji wani jahilin shugaban kasa yana cewa Allah ya ji dan sarkin arna min hadha babu mamaki faqad yakhfa alayhi mithlu hadha alhukm me yiwa bai san wannan hukuncin ba me yiwa jahili ne suna primary da secondary ba da bible suke addu'a ba lokacin sai fada yazo ya sa muku bakin gawayi da safi ba haka ake ba ba irin wannan karatun akai ta mutane ba a kwashe ku kuma akwai kuma karantar secondary ba abinda kuke sai dai ku fita cadet sai ku fita kaza babu kula da addini sam dan ka girma ka zama shugaban kasa ka ce aiwa sarkin arna addu'a za a yi mamaki ai ba za a yi dama an yi tattalin ka ne tun kana karami dan kai haka to amma me ya abin mamaki Albani yace walakinnal ajab amma abin mamaki min ba'd du'atil islamiyyin na wasu masu wa'azin addinin musulunci wasu malamai musulmi waɗanda suke wa'azi a ƙarƙashin ƙungiyoyin musulunci an ya ka'a fi misli zalika a samu wani malami kuma ya afka irin haka haythu qala fi risalatin lahu yace inda aka samu wani malami ne mai wa'azin musulunci ya faɗi a cikin wani littafi nashi yace rahimallahu burnadush yace Allah ya ji kan ainihin wato burnadisho wani sunan kafiri ne gashi nan da abin nan mun fahimta sunan wani kafiri ne wai Allah ya ji kanshi malami ne kuma ya rubuta gashi burnadisho wai Allah ya ji kanshi malami ne kuma mai wa'azi ya rubuta haka sunan wani kafiri ne wa akhbarani ba'd thiqat kaji misali na bi da ya kawo ko yace kuma wani amintaccen abokina wa ya gaya mini an ahdil mashayikh cewa akwai wani babban malami annahu kana yusalli ala man mata min alfirqatil isma'iliya albatiniya wannan malami yane wa ainihin yan kungiyar isma'iliya masu aqidar batiniya yan shi'a ne bangare ne na shi'a isma'iliya suka ce isma'il shi ya cancanta ya zama shugaba wadancan kuma suka ce zaidu ya cancanta ya zama zaidiya su kuma suka ce zaidu ya cancanta ya zama shugaba daga nan su wadancan suka zama zaidiya wadancan kuma suka zama isma'iliya to suna da aqida ta batiniya mun fahimta mecece aqidar batiniya sai su ce sallah da Allah ya ce ayi a Qur'ani ba sallah ake nufi mai ruku'u da sujuda ba addu'a ake nufi zakka da Allah ya ce ayi Qur'ani ai ba zakka ka bada dukiyarka ba dan me zaka dibi dukiyarka ka bayar me ake nufi da zakka shine tsarkin zuciya sai su kawo ayoyin da suke magana akan fawailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata dama waɗannan ayoyi suna magana akan mushrikai waɗanda ba su tsarkake zuciyarsu da kuma ainihin ayar da ta zo cikin wallahi ko ba amma kad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkake zuciyar shi ya rabautu to sai ce to duk inda kaga zakka to irin wannan zakka tsarkin zuciya ake nufi babu zakka kudi babu sadaka sallah kuma sai ce an ce aqimus salata ku tsaye da sallah sai ce ba wata sallah ce mai ruku'u da sujuda ba ga wata aya can ta fassara a cikin suratu tauba khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum biha wa salli alaihim salli addu'a sai ce to addu'a ake nufi saboda haka su ba sa sallah ba sa azumi ba sa jihadi ba sa komai wani bangare ne na shi'a isma'iliya kenan mun fahimta amma sai aka samu wani kafcecen malami wai cikin malaman ahlus sunna yane wa irin su sallah in sun mutu ma'atiqadihi annahum ghayru muslimina tare da cewa ya kudurta cewa su ba musulmi bane amma kuma in sun mutu yane musu sallah li'annahum albani yace abinda yasa suka kasance su ba musulmi ba su waɗannan mutane la yarawna salata wala alhajja wa ya'buduna albashara ba sa ganin halaccin yin sallah da haji kuma suna bautan mutum mun fahimta wa ma azalika yace amma tare da haka kana yusalli alaihim nifaqan yane musu sallah in sun mutu saboda munafinci wa mudahanatan lahum kuma dan yi ainihin haince su yana ha'inta su kenan ku don ha'inta ne amma kan shi yake ha'inta Muhammad Nasiruddin Albani yace fa ila Allahil mushtaka ga Allah muke kai kukan mu lalacewar zamani wa huwa almusta'an Allah shine wanda zai taimake mu kun ji abin da Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗi kenan to Albani ka faɗi wannan magana yau shekara fiye da 40 da suka wuce sai ga kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ita ma ana ta yada watin ranar litin da ya wuce aka wuni bada labari Owelena Onitsha namandi Azikiwe first president of Nigeria shugaban kasa na farko na Nigeria ya ainihin mutu saboda haka za a kai shi gari kaza za a kai shi gari kaza ranar Juma'a kuma za a yi mishi wai addu'a a masallacin tarayya na Abuja to wannan abu fasikanci ne kamar yadda muka yi bayani jiya din mun bayyana daya bayan daya bai halatta ba wajibi ne gwamnati ta tuba to amma a yau maganar da zamu faɗi daban ce da ta jiya ina malaman Najeriya manyan malamai ku idan an taba musulunci dan me ba ku fitowa kuke magana zazzaki ya fito ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira da Mughira bin Shu'ba yi condemn din sauran sahabbai kuka yi shuru ba ku dauki wani mataki ba ku je council of ulama ku tattauna wannan magana ba ku yi ba to muna kiran ku in dai da gaske kuke addinin musulunci to ku tsaye da shi a gaban council of ulama din ku ku tuhumce shi kamar yadda da aka samu wani bawan Allah yayin sallar Juma'a karfe 9 na safe kuka tuhumce shi tare da cewa wannan bawan Allah a kan gaskiya yake amma sai kuka tuhumce shi ma'ana ku kuna tuhumtar wanda yazo da gaskiya ne amma wanda yazo da sharri sai ku yi shiru yin sallar Juma'a karfe 9 waye ce ba a yin sallar Juma'a karfe 9 annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Abubakar yayi Uthman yayi sauran sahabbai su Muawiya sun yi kuma har wannan mako da ya wuce ana yin sallar Juma'a a kasashen Makka da Madina ba wata mazhaba bace mazhaba annabi ce hadisi yazo a cikin ainihin Muslim hadisi yazo a cikin ainihin Sunan Abi Dawud hadisi yazo akan haka a cikin Al-Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba wadannan bayanai suna nan Al-Imam Tirmidhi ma har wayo ya ruwaito su to wane ne yace ba a yi dan kawai kun tashi an dauki felle daya ma'ana felle daya shine Juma'a ba za a yi ta ba sai bayan ainihin rana ta zawali to wannan felle daya ne na abu biyu da annabi yake yi abinda ake so wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu wata ran ai sallar Juma'a karfe 1 ko 1 da rabi ko karfe 2 wata ran kuma ayi ta karfe 9 ko karfe 10 na safe abinda annabi yake kenan in an yi ta wani lokaci da hantsi wani lokaci sai ainihin ayi ta da rana munasaba akan haka dalibai da ke jami'o'i da waɗanda suke makarantun gaba da secondary da makamantansu malami sai ya dubi cewa ku masu kishin addini ne sai ya ce ya sanya muku jarabawa ranar Juma'a karfe nawa sai ya ce ya sanya muku wannan jarabawa karfe 1 zuwa karfe 3 dama an yi ne dan ku zafin kan addini ku ce sai kun je masallaci dan ku yi asarar wannan jarabawa to ku fahimci addinin musulunci ba dan zafin kai bane amma dan karatu ne in ba kai ba ka koma makaranta in haka ta faru sai ku yi sallar Juma'an ku karfe 9 sai a je a shiga ai tajarabawa har zuwa yaushe har zuwa lokacin da za a yi sallar la'asar ai duk sai shi dai zai fito da ku dai zuwa nan dai da rana ta fadi ko to shikenan za a yi jarabawa sai sanya muku lokaci karfe 1 yace ba za ku fito wannan jarabawa ba sai yaushe sai rana ta fadi sai ku ce a shiga karfe 12 da rabi sai ku tashi sai ku yi sallar azhar da la'asar sai ku shiga kun yi jam'i taqdim kenan ku shiga sai rana ta fadi din nan da karfe 7 in kun fito shikenan da lectures da jarabawa duk sai ku yi haka to ba a san sunna ba sai hamasa zeal of religion akwai religion zeal akwai kishin musuluncin amma ga bakin jahilcin tsiya yo kun ji yadda za a warware matsalar ai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan bawan Allah ya sallar Juma'a suka je suka tinkire saboda sun rena ilimin shi to mu din ran da muka yi masallacin Juma'a sallar mu ta farko a anguwan nan karfe 9 za a yi ta ku je ku kai mu ai mun fi kusa da sarkin da kuka je kuka kai wancan daga Kaduna mu mun fi kusa da sarkin karfe 9 insha Allah din ran da muka yi masallacin Juma'a 9 na safe ba a fara yin Juma'a din insha Allah ma zalika ala Allah bi aziz mun fahimci wannan kuma ka ji abun kunya wannan karatun yana nan cikin bulugul mara Bulughul Maram adina na karshe littafin fiqhun hadisi wannan karatun yana nan cikin Subulus Salam amma duk suka gigice suka je suka yi ta hayaniya da bankaura har mata sai da suka yi musu dariya mata sai su ji kafcetan malami ya fito yana ta jawabi ashe jahili ne asirin shi ne da ma lokaci bai ya tono ba ashe lokaci yayi mun fahimci wannan ko to sai ya zama kun yi musu wannan sannan mas'ala ta zo akan ruqa aljani ya shige jikin mutum ko an yi mishi asiri mu dafa goshin shi mai mishi karatun qur'ani aljannin nan ko ya fite ba shi wuri da izinin Allah ko kuma Allah ya makura shi yayi magana sai kuka ce an zo da wani abu kuka je gidan radio kuka ta jawabi muna ta jin ku mun san ku mahaukata ne jahilai dan haka muke condemn din ku shikenan ana nan kuka yi magana akan wannan to yanzu in dai musuluncin nan kuke kishi da gaske to yadda mu da kuka rena talakawa in mun yi abu kuke fitowa ku bata mu a jama'a to abin da muke so ku yi wa gwamnatin tarayya mafi karanci tunda ita kuna jin tsoranta tana da kurkuku tana da bindiga ba za ku iya ce mata ita boka bace ita fasika ce kuna tsoranta to ku fito ku yi mata nasiha akan cewa ta tafka mummunan kuskure da tewa na mandi arziki wai addu'a a masallaci ku fito ku faɗi wannan inda gaske kuke muna nan muna bin bashin ku akan waɗannan abubuwa guda biyu ba za mu sauke muku waɗannan alamomin tambaya ba sai ran da ku aka samu gyara game da ku zagin sahabbai da zazzaki yayi ku saka wannan mas'ala a council of ulama sannan mas'ala ta gaba gwamnatin tarayya ta yi wa zik addu'a kafiri sarkin arna bam yadda da wannan ba ku fito ku yi wannan magana in dai malantar ku ba malantar dan ba'ura bace in ko ba haka ba to malantar ku ƙarya ce Allah yake watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تترك يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله يتيك باس العبار ونمتمي wanda mun bashi ilimi mun bashi ayoyin mu Allah da kanshi yace ya ba wannan mutum ayoyi amma sai ya fita daga ayoyin bai aiki da su Allah yace da mun so da mun dauka darajar shi amma sai ya karkata wa duniya ya zama mai irin waɗannan malaman kenan duk abin da gwamnati ta tafka na kuskure ba za su fito adina su mata gyara akai ba sai dai ai ta yabo ai ta addu'a to sai suka ya karkata ga duniya da ya bata sai zama ya fi karfin yabi shedan sai dai shedan ke bin shi a baya mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka a takaicen takaitawa abinda muke ce muku addu'a din nan da gwamnati take sa ku tafi Madina da Makka ku je ku yi kasa ta lalace ku yi addu'a gwamnati ke lalata kasa tunda ta ne wa arnaku addu'a ba ruwan musulunci da cewa wai Najeriya addini bine ƙarya kuke duk mutumin da ya fito ya ce Najeriya addini dine zindiki ne wallahi musuluncin shi ba gaskiya bane ƙarya ne duniyan nan addini kwaya ɗaya ne Allah ya ce inna ad-dina indallahi al-islam duk wata kungiya duk wani abu da ya saba wa addinin musulunci Allah ya rushe shi ya ce addini kadai a wurin shi shine musulunci saboda haka kiristanci ba addini bane yahudanci ba addini bane maguzanci ba addini bane addini kwaya ɗaya ne a ƙasar nan wajibi ne kuma ku fito ku bayyana cewa babu alaka tsakanin musulmi da yawa kafiri addu'a to in kuka yi haka to kun sauke mas'uliyar da kanku in ku ba haka ba to ku malamai kun zama fajirai gwamnati kuma ta zama fasikai a ƙarƙashin wannan abu da ita ta yi ku kuma a ƙarƙashin shuru da kuka yi ba ku nuna hadha munkarun fala nadahu ba wajibi aƙalla ku fito ku ce wannan mugun abu mu ba mu bada goyen baya akai ba amma sai abu ya zo sai ga malamai sun zo ai kaga kamar abin da gwamnatin tarayya ta yi ai ta kyauta ai ta yi kaza ai ta yi kaza to ran da tayi kuskure kuma ku zo ku gaya mata to malanta ku ta Allah da annabi kenan amma ran da tayi daidai ku fito ku yabe ta ran da tayi kuskure ku batta akan kuskure wallahi kun ci amanarta to haka ake son malanta malanta ana son kai malanta irin ta su imamu malik imamu darul hijra ran da aka zo aka ce za a nada musu fasikin gwamna a madina Imam Malik yaje ya samu yallabai na can sama kenan shugaban kasa yace yallabai wannan yaro da za a samu ne zama gwamna fasiki ne bai zamu da addini ba sannan larabcin ma bai iya ba zai zo larabci bai iya sai yace ya ahalul madina ba zai yace ya ahalul madina ba gashi uwanshi da uban shi da kakan uwanshi duk kowa nashi ba larabe Qurayshawa amma kuma saboda takaddarci da daƙiƙanci larabcin ma bai iya ba kamar Bahaushe fil tantagariyar Bakano uwa da uba sai zo sai yace dalladi ya mutu ace kai gidan uban wa ka iya wannan harje misali mun fahimta to balarabe tantagariyar balarabe amma sai zo yace ya ahlu makka Imam Malik yace bi halatta muku ku dora mana wannan ba duk hanyar lalama Imam Malik ya bi suka yi Imam Malik ran nan sai ya fito shi da daliban shi a garin Madina suna bayyana cewa ba mu yadda da wannan tsari ba ba mu aka kama Imam Malik aka yi mishi duka dan me wai dan yace ba su yarda da gwamnati da za a nada mushi ba to haka ake son irin malanta in aka yi kasa kasa kuma irin malanta Ibnu Taymiya mun kawo yadda suka yi da sarki Qazan sarki Qazan a yadda yake wai shi musulmi ne uwashi da uban shi amma ya zama tantagariya azzalimi kashe musulmi yake yana wulakanta su da ya shigo garin su Ibnu Taymiya ya je mai wa'azi duk baki ɗaya mutane suka ji tsoro wannan wa'azi yau buzun Ibnu Taymiya kawai ya rage amma kuma wallahi waɗannan da kuke gani da zaka daure ka gaya musu gaskiyan sai ta girgiza su sai kaga sun yi kokarin bi duk zalincin Qazan da Ibnu Taymiya ya gama wa'azi sai jikin shi ya sanyi su ko matsoratan fasikai sun take cikin su da haramiya suna tsoran azzalimi duk sai suka tarwatse sauran yan malamai gasu nan da guntayen nadi duk suka kauce Ibnu Taymiya ya tsaya mai wa'azi shikenan sarki ya ji wa'azi ya girgiza sai ai wayan labai addu'a ba addinin su kenan ba addu'a kamar kristoci addu'a tsakiyar mako addu'a 40 addu'a ai wayan labai addu'a sai ce kowa ya daga hannu addu'a Ibnu Taymiya ai yana da littafi al-kalimut tayyib karewa addu'a kenan aka daga hannu ya Allah wannan sarki Qazan idan da gaske yake son ya taimaki addinin ka Allah ka taimake shi wannan sarki Qazan ya Allah idan baka nufe shi da shari'a ba zalintar bayin ka yake Allah ka wulakanta shi ka kasaccala mulkin shi ka lalata shi ka sa ya muguwar mutuwa ko ai janye guntun nadin shi miyagu sai suka gudu ai Ibnu Taymiya ya shiga uku ba wani abu tunda ya tsaya akan gaskiya shi kanshi sarkin Amin yake cewa Imam Ahmad yace in kaga kana tsoran azzalimi kai ma azzalimi ne don Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan haka muke dora wasu azzalimai akan wasu azzalimai in kai azzalimi ne shikenan sai ka ji tsoran su tsoro mun fahimci wannan da kyau ko to shikenan a wannan hali Sheikhul Islam Ibnu Taymiya sarki ya amsa addu'a sai ya ce to ai sai a tsaya a shirya wa algafata malam addu'a duk yadda za su yi sai sun hallaka ka wai a shirya wa malam walima Ibnu Taymiya ya ce walimar ka dinne shinkafa ka ta zalunci manjan ka na zalunci kiraran icen ka komai na zalunci na jama'a ka kwasa sai ran da kaje ka rage kai noma ko kai sana'a ka samu kuɗi ka zo ka hada walima Ibnu Taymiya zai ci amma yanzu Ibnu Taymiya ba zai ci addu'a ka ai ba zai ci walimar ka to haka ake son malamai ku yi amma ku ba za ku fito ku faɗi gaskiya ba in wani ya fito ya faɗa ku lalata kun ce bokanci ba kyau bori ba kyau duba ba kyau tsubbu ba kyau duk gaskiya kuka faɗi sai kuka dawo kuna yi a munafunce mafi yawancin mutanen nan sun koma suna tsubbu in ba haka ba me ya haɗa kai kafcece malami da waɗannan manyan shugabanni in ba tsubbu za ka yi musu ko tsafi ba ruwansu da kai ku rinka faɗan gaskiya in ba haka ba Allah zai saka ku a wuta in kun mutu mun fahimci wannan da kyau ko sai kaga a ce ai yalla bai wani yana zuwa wurin malam wani me yake kawo shi ya nemi shi tsubbu sai a ce ai ya tura shi ya je ya mishi addu'a ya tura ka kai mishi addu'a ya tura ka jami'an ummul qurama na ummul qura ko ka kai shekara 40 za a dauke ka ya tura ka kaje kai karatu mana ka daina daƙiƙanci mun fahimci wannan to kun ji wannan matsala kenan to sai aka wayi gari kun ce komai ba kyau kuma sai kuka dawo kuna yin waɗannan abubuwan a boye sai aka zo ana yin albadilu shar'i tunda an ce bokanci ba kyau bori ba kyau duba ba kyau sai aka zo to wai tunda ya tabbata asiri gaskiya ne Qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar har annabi an taba wa asiri kuma asirin ya kama shi yaya annabi ya kare wannan asirin sai matasa suka tashi suka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai mun ga duk wata kafirar bid'a ko muharrama ko makruha sai mun ga mun rugurguje ta lazimin wannan sunan kenan to bokanci da bori da duba da waɗannan abubuwa dukkan su bid'o'i ne Allah bai yarda da su ba ya zami mu gusar da su cewa ba kyau kawai duk sai ka kewaye kasan nan kai wa'azin kasa baki ɗaya wani ba zai ji ka ba to amma shikenan duk wanda aljani ya shige shi duk wanda yake da matsala ta asiri to za a zo ga sharuɗa za a samu waɗanda su za su yi mishi karatun alqur'ani ko aljannin nan ya make shi ya yi magana ya fita ya bashi wuri ya samu sauki da izinin Allah ko kuma aljannin nan ya bashi wuri saboda ƙarfin karatun alqur'ani sai kuma kuka ce wannan bokanci ne wanne kuka kawo mutane kafin a fito a fara yin waɗannan abubuwan a bayyane
ku da kanku in larura ta kama mutum sai ku ce to ai larura ce a tafurin boka ai ad-daruratu tubihu al-mahdhurati ai na ka samu wannan hadisin larura duk malamin da yace larura ce a je wurin boka ko dan bori ƙarya yake yawa Allah ƙarya Allah bai faɗi wannan ba babu larurar duniyar nan gaba ɗayanta wanda za a ce a tafurin boka annabi da aka yi mishi sihiri yayi warware nashi sihirin kwanciya ba kwanaki aka yi wa annabi sihirut takhyil asali sun yi mishi ne su kashe shi sai asirin sai ya juye sai ya zama mishi sihirut takhyil sai ya rinka ga kamar yayi kaza kuma sai ya zama bai yi ba kaza kuma bai yi ba kuma sai ya ce yayi kai kaza sai ya ce a bai yi ba kaza kuma da ya kamata yayi bai yi ba amma abin ya shafi dabi'ar shi ne bai shafi kwakwalwar shi da wahayi ba rashin lafiya ne ana nan a wannan hali sai annabi ya kwanta bacci sai ga wasu mutane sun zo ɗaya ya zauna dama da kanshi ɗaya hagu da kanshi sai ɗaya ya ce wa ɗayan na hagun ya ce wa na daman wai wannan mutum da ke kwance me ya same shi ne sai shi ɗayan ya ce asiri aka yi mishi wane ne ya mishi asirin ai wane ne ya mishi asiri to wane da ya mishi asiri da me aka yi asirin ai gashin kanshi ne da gashin gemin shi garin taja kai aka je aka tsinto aka zo aka hada aka yi musu asirin a ina aka binne aka ce a rijiya kaza shikenan sai annabi ya farka yana farkawa shikenan alhamdulillah sai ya hau minna yace ya Aisha Allah ya nuna mini yadda aka yi al'amari na kinji sai aka je aka kwakulo abin annabi ya zo ya bata shi wata hanya ce annabi ya zo ya bata wannan mu da malaman mu na salaf as-salih suka karanta da mu mun san irin wannan hanyar ku da ba ku sani ba sai kuka ce a tafurin boka in haka ta faru ta hanyar da annabi ya bata yaya akai ba ku san wannan ba kuma kuka zo kuka ce za ku yi izala ba ƙarya kuke ba tunda da jahilci ne babu inda izala za ta yi da jahilci wallahi damage za ku yi izalatul bid'a iqamatul bid'a bid'a ɗaya za ku gusar ku kawo bid'o'i ba iyaka sai kun yi karatu game da sunna wa yu'allimuhul kitaba wal hikma ba yadda za ka yi kai zama malami a izala sai ka ƙware game da ƙur'ani kira'ar shi fassarar shi tajwidin shi hukuncen shi sunna haka ya za ka iya gane sahihi ya da'ifi me ma'ana kaza wani ya ce kaza in ba haka ba wallahi ƙarya kake ba malamin izala kake ba gugubi ne na ƙaya na ɗariƙa saboda haka sai ai fakin ɗinka gefe guda dan in ba haka ba za a bar ɗariƙa ka zo ka kawo mutane wasu ɗariƙo to wannan matsalar kenan sannan aljani ya shiga jikin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wancan hadisi da muka kawo na sihiri da aka yi wa annabi imamu al-bukhari da muslim sun ruwaito shi mun fahimci wannan ku to sa'an nan aljani ya shiga jikin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yaya annabi yayi al-imamu abu dauda da baihaqi da tirmidhi sun ruwaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo da danta ya manzon allah wannan dana wa na kasa gane kanshi yaya akai ai aljanu sun shige shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama bakin wannan yaro yayi karatu a ciki sai ya tofa sai yaro yayi wani irin kaki haka shikenan sai yaro ya dawo lafiya lau ras kuma ya warware mun fahimci wannan wata kuma ta sake zuwa da danta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike wannan yaro ya tattare rigar yaron haka ya juyo bayan yaron ya rinka daga hannu yana dundu yana ukhruj adu wallah ana rasulullah kai makin Allah fita ni ne manzon Allah yana nan cikin sunan abi dauda da kikkiawan isnadi yaya akai ba kusan wannan ba har kuka sake ku ne malamai a 1970s zuwa 80s matasa suka daso suka yi karatu suka san waɗannan abubuwa jumlatan wa tafsilan ku kuna nan sai alwujudu wal qidamu wal baqa'u anan kuka kwana anan kuka tashi anan kuka mutu anan kuka yi rai anan kuka karanta anan aka karantar da ku dan menene yanzu ba za ku shiga cikin matsala ba sam wallahi sai kun sake shiri in ba ai kuna ganin abubuwan da yake faruwa ba ma sai an bayyana ba mutum zai tashi da sunan shi ne babban malami amma yana fara magana sai ka ji shi babu wanda yafi wannan jahilci a garin nan tasaddara litadris mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka in mutane sun fahimci wannan to wannan aqida da muke cewa ku zo ku bi aqida ahlus sunna wal jamaa as-salafus salih aqidar annabi da sahabbai ita a cikin ta akwai komai komai na duniyan nan akwai shi, bai buƙatar ka je. Shi yasa zaka fito kai tsaye ka ce boka kafiri ne, dan tsubbu kafiri ne, mai bori kafiri ne, duk zaka kafirta su saboda har abadan abidina baka da buƙata a wurin su. Amma ku gama kafirta mutane kuma gobe ku ce ai larura ce a tafurin su, ƙarya kuke wa Allah, kun yi ƙarya. Babu larurar zuwa wurin boka a musulunci kwata kwata. To sai kuka fito kuka yi raddin waɗannan abubuwa kuka ce ƙarya ne. To da kuka ce waɗannan ƙarya ne abubuwan, to yadda kuka fito kuka yi mana raddi mu da kuka rena, to ga gwamnati ita kuma ta taɓo Ƙur'ani da ijma'i. Gashi Imam Nawawi ya ce ai Ƙur'ani ya nuna haramun ne ai wa kafiri addu'a, ijma'i ya nuna. Gwamnatin ƙasa ta taɓo wannan ijma'in, ta soke shi, ta kai matsalar kafiri da ya mutu masallacin juma'a an yi mishi addu'a. Menene kuka ce muna nan muna bin ku bashin wannan maganar kuma? Filin naku na jaka magori da kuke hayaniya ai yana nan. Ku je ku koma a baku mana ku yi jawabi ku ce sam gwamnati abin da kika yi mini miki nasiha. Aƙalla kenan in ba za ku fito ku yi kakkausar suka ba, ku yi nasiha mana. Amma sai lokaci ya zo shi kenan ka gan suna ta sintiri Abuja za su tafi za a ba su kujeran Makka, wai za su je su yi wa gwamnati addu'a. Ku yi wa gwamnati addu'a bayan ga gyare-gyare, gwamnati tana zalunci. Wannan ya kwana da yunwa, wannan bai da lafiya, rashin magani ya kashe shi, wannan ƴan fashi su tare shi, jalin shi na shekara 30 su kwace, ya zama matsiyaci kenan. Wannan damuwa ta dame shi, ya samu tabuwa cikin kwakwalwar shi. Duk gwamnati bata gyara waɗannan abubuwan ba, sai ku fito ku ce wai a tafi aiwa gwamnati addu'a. Ma'ana a yi sallah da kashi a duwawu, zai yiwu? Ba zai yiwu ba. A gyara tukuna, in aka gyara wallahi tsaya a nan kasuwan muciya ka yi addu'a ka ga an bata samu shiga ba. Ai ba cewa kai addu'a lallai sai an je Makka ba, in aka ce addu'a sai an je Makka, ai akwai wahala kenan in ba halin zuwa Makka fa. Duk addu'ar da ka sani akwai lokuta, akwai sharuɗa, idan aka kiyaye su za su samu shiga. Sai a tsaya a nan a gyara talakawa a daina cutar su. Duk wani wanda ya saci kuɗin gwamnati ya je ya mayar. Duk wani ɗan kasuwa da ke zalunci ya daina. Duk wani shugaba da ya san ya yi zalunci ko shekara nawa ne ya tuba ya daina, ya dawo da mutane kuɗin su, kowa ya gyara game da matsalar shi. Malamai su gyara, sarakuna su gyara, gwamnoni, kantomomi, kowa a samu gyara a ciki. A tsaya a ƙasar ku ga a yi addu'a in Allah ba zai karba ba. Amma kun cika ƙasa da zalunci, ku kuma malamai kun taushe gaskiya, kuna ta bayyana ƙarya, kuma sai a ce wai a tafi hurumin Allah a yi addu'a. Ƙarya kuke, Allah ba zai karba addu'ar ku ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka ƙarshe mu dai muna faɗi addu'an nan da aka yi wa sarkin Arna Owele of Onitsha a masallacin juma'a ɗin nan, an saba wa Allah, an saba wa Alƙur'ani da hadisai da ijma'i, wannan fasikanci ne gare ku. Ku fito ku tuba ƙarara a ce gwamnatin tarayya ta tuba wa Allah, ta dawo ta bi Alƙur'ani da ijma'i, addu'an nan da aka ce za a yi kuskure ne, an fasa ba a yi ba, an tuba. In kuma an yi a ce an tuba, Allah ya yafe, shi kenan. Sai duk sai a fito a yaba muku kuma. Ku kuma malamai ku fito ku yi tambihi, Allah ya shiryar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.